والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin uwacewar sa rayuwar mu ta iso wannan yammaci na Laraba wato yau 17 ga watan Rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 7 ga watan Janairu na shekara 2026 miladiya mun hada wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake nan gandun Wambai cikin garin Azhar jihar Bauchi darasin da muke a wannan littafi na Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah wato littafin al-Adab al-Mufrad muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa cikin karatun da zamu yi zamu tashi hadisi na 946 cikin batun da ake yi dangane da tsayuwa ko tsayuwa idan wato tsayuwa domin mutum qiyamar wajhu li akhihi tashin da zaka yi saboda dan uwanka musulmi mun ji hadisai guda biyu a ciki to wannan hadisi na gaba shi ma dori ne akai qala al musannif rahimahullah حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهية ذلك حديثي نوان ديكي إسناد سا إنغان تشين إمام أحمد بن حنبل يكاو شيك مسنن hakanan Imam Tirmidhi ya kawo cikin sunan dinsa yake cewa Musa dan Isma'il ya labarta mana shi kuma ya ce Hammad dan Salama ya ba mu labari daga Humaid shi kuma daga wajen Anas dan Malik Anas yake cewa ma kana shakhsun ahabba ilaihim ru'yatan babu wani mutum wanda ya kai wato ba wani mutum wanda yake tsananan suke tsananan kaunar su ganshi ba mutumin da suke tsananan kaunar su ganshi su sahabbai kenan minan nabi sallallahu alaihi wasallama sama da annabi sallallahu alaihi wasallama wato babu mutumin da suke san kaunar suke kaunar su ganshi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idha ra'awhu amma duk da haka sun kasance su sahabbai in sun ga annabi lam yaqumu ilaihi ba sa tashi zuwa gare shi ma'ana ba sa tashi irin wannan tashin da ake yi babba ya zo ba sa yi lima ya'lamuna saboda abinda suka sani min karahiyatihi li zalika annabi ba ya san haka irin an ga shi dudu a tashi babba ya zo annabi ba ya so to shi yasa Anas dan Malik yace su sahabbai ba wanda suke kaunar su gani sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da tsananin kaunar da suke yi na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Annabi ya zo ba sa tashi sai dai mun sallama sai zauna a majalisi shi ma me yasa ba sa tashi kaga yace lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik kenan wannan zai kara bayyana mana wancan hadisin na Sa'ad ibn Mu'adh da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace qumu ila sayyidikum wato su tashi ne dan su agaza masa tashi ne dan taimaka masa ba wai dan tashi ne dan girmama shi kamar yadda wasu suke kafa dalili da wannan hadisi ai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sayyidukum shugabanku kenan in shugaba yazo sai a mimmike a ba cewa yace qumu li sayyidikum ba lafazan hadithin yace qumu ila sayyidikum to ka ku tashi ne zuwa gare shi domin aiwatar da wata manufa me manufar yana cikin jinya shi sauka daga kan jakin akan gadan da aka masa zai wahalar da shi sai aka ce ku tashi dan ku taimaka masa wajen sauka ya hukunci kuma shi Sa'ad ibn Mu'adh bai ma tashi a wannan jinyar ba bayan yayi wannan hukuncin da ɗan kwanaki Allah ya karbi rayuwarsa ya shahada raunin da aka masa a wannan gazwatul khandaq to a bisa wannan ne yana da kyau a wannan munasaba mu karanta wani abu wanda aka kawo cikin tufatul ahwazi fi sharh at-tirmidhi aka nakalto wato daga ibn rushd abul walid kenan ibn rushd yana ambata cewa wanda duk malamai sau da yawa dangane da wannan mas'ala suna yawan nakaltowa wannan tafsilin da yayi ya rarraba ababen dake dake domin mu fahimci yadda al'amar mas'alar take a za mu ji a gaba wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi lokacin da ayyar Fatima ta zo shine hadisin da ke gaba da wannan da Fatima ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ummul mu'minin Aisha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa gare ta to kaga domin a fayyace mana nau'o'in tashin tashin da aka yi zuwa ga Sa'ad ibn Mu'adh tashin da sahabbai suka yi musamman Talha ibn Ubaidillah daga cikin muhajirai da kuma sauran ansar lokacin da Ka'b ibn Malik ya shigo masallaci sun tashi zuwa gare shi sannan da tashin da aka yi zuwa ga Sa'ad ibn Mu'adh da kuma tashin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zuwa ga Fatima wanda bamu ji hadisin ba tukunna yana gaba to tattara waɗannan baki daya kaga kowanne munasabar sa daban ga shi a Ka'ab akwai manufar daban ga Sa'ad ga manufar daban ga Fatima kamar yadda zamu ji shi ma akwai manufar daban to alayhi halin shine tafsili wanda yake mai kyau Abul Walid ibn Rashid aka hakaito kamar yadda yazo a cikin Tuhfatul Ahwazi sharhin Tirmidhi saboda Tirmidhi yana da wannan riwaya ta sama wanda muka ji yanzu to sai yake ambatawa cewa anna al-qiyama lil-qadimi yaqa'u ala arba'ati awjuhin wato tsayawar da za a yi ga wanda yazo mutun yazo sai a tashi domin sa kashi uku ne tashin sai kasafta shi kowanne kuma da matsayin sa cikin shari'a gurgudan abin da nassi yayi isharar zuwa gare shi al-awwal na farko yace akwai tashin da ake wanda shi ba a so mahzur an yi gargadi an hana kenan irin wannan tashin wani irin tashi ne wa huwa an yaqa liman yuridu an yuqama ilayhi takabburan wa ta'azuman ala al-qa'imina ilayhi tashin da ake yi wato ga wanda yake so in yazo dama a tashi masa saboda shi yana ga babba ne in ma yazo ba a tashi masa ba ko wasu sun tashi wani bai ka san akwai masu girman kai sosai wanda saboda shi babban mutum ne idan yazo shi ko magana ba zai yi a mutane ba wani waje zai tsaya kawai yazo ya bude mota ko an bude masa mota wasu sun tashi yu zuwa gare shi an bude mai mota shi kuma idan yazo ba sallama a jama'a wanda suka zo wajen na sai dinga hararan wanda bai taso masa ba tabbas akwai mutane masu irin wannan dabi'a saboda su wai manya ne alhali mutum kuma Allah ya darajanta shi walaqad karramna bani adama saboda kai kana babba ba zai kasance kuma ka walakanta sauran al'umma ba in ka zo sai ka musu abinda musulunci yace kace assalamu alaikum to ka ka mutunta su ka ba su darajar da Allah subhanahu wataala ya ba su a matsayin su na mutum kuma haƙƙi ne nasu a matsayin su na musulmi kamar su sallama albashi su kuma haƙƙi ne a gare ka saboda wata daukaka da Allah ya baka su ma su baka girman da ya dace da kai to don haka wanda dama yake da ji da kai to baya halatta ma ka tashi masa saboda in kai ka ingiza shi akan wannan girman kan sai kai watsi da shi dan ya san matsayin sa to wannan an hana irin wannan tashi cikin wannan munasaba akwai wani hadisi har ila wanda Imam at-Tirmidhi ya rubuta Abu Isa rahimahullah wata rana Muawiya ibn Abi Sufyan wane ne Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya babban mutum ne haka ne ko yayi gwamna shekara 30 a ƙasar Sham kuma yazo ya shekara 10 a matsayin khalifatul muslimin bayan rasul Ali ibn Abi Talib duniyar gaba ɗaya shi ya mallake ta a karkashin mulkin sa ne ma ya turo yace a zo a shigo mana mu bakake a shigo mana da musulunci da iya ya tsaya kawai a cikin kasan magar wajen abin nan kasan misra da wanda yake kusa da ita to a zamanin sa ne aka fantsamo aka shigo cikin har bakake aka taho mana da musulunci a zamanin sa ne aka ci andalus da yaki spain ta fada karkashin musulmai as far as spain a karkashin ikon sa ne to muawiya ibn abi sufyan wata rayana ya fito da ya fito sai waɗansu daga cikin magabata sahabi ne ma abdullahi ibn zubair da shi da wato ibn safwan da su ga shi sai suka mike su biyu ne da suka gan sai suka mike saboda girmamawa hina ra'u lokacin sai ga faqala sai ya ce musu ijlisa ku zauna kafin ma ya karo sojan su da yaga sun mike sai ya ce ku zauna yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarwahu an yatamaththala lahu rijalu qiyama duk wanda yake so a masa mutumin mutane a tsatsaye mana ko kuma wanda yake so mutane su zamanto tamkar mutumi in sun ganshi su tashi su mimmike ko suna tsaye ke kam to falyatabawwa maq'adahu minan nar in har yana so a dinga masa haka saboda shi nuna isa to ya tattalin mazaunan sa ma huta ai kan katkan shine ma wancan hadithin Anas dan Malik ko yace sahabbai ba wanda suke kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ganshi ma ya fito sai su dinga jin farin ciki suna jin dadi suna daiba kewa suna tare da annabi daga sun ga annabi sai su dinga jin nishadi to amma yace ba sa tashi in sun ganshi yazo me yasa saboda sun san annabi baya so ai haka to don haka wannan shine kaso na farko na cewa wanda misali a aka san cewa shi mai takabburanci ne yana kaskantar da mutane kuma yana so a tashi masa domin shi babba ne to in ka ganshi ma karka tashi yi zaman ka nau'i na biyu akwai wanda yake makruhi tashin da za a yi shari'a ba ta so amma bai kai haddi na haram ba makruh amma dai abin kyama ne an ce makruh ai abin da ake kyamarsa wanda ake kyama kuma ina za a kai shi shi kuma wannan nau'i wa huwa an yaqa liman la yatakabbaru a tashi ma wanda aka san ba zai girman kai ba wala ya ta'azamu ala alqa'imin kuma ba zai nuna isa cewa shi ya bu wanda suka miken ba walakin sai dai yukhsha an yadkhula fi nafsihi ana tsoran kar girman kai kuma ya shiga kansa in ana tashi masa kar girman kai ya shiga ransa bi sababi zalika a dalilin tashin da za a yi don haka sai a tsorace masa shi ma saboda kada kuma shubha ta shiga shi ma irin wannan a kiyaye din shi ne abin da yake yace nau'i na uku akwai tashin da yake jaiz shi wannan jaizi ne in an ce jaiz wato shi ne wanda ko kai ko kar kai an bar maka shi sakaka kawai ka iya yi in kai babu laifi in ba kai ba kuma ba wanda zai ce ma me yasa ba kai ba wa huwa an yaqa ala sabilil birr wal ikram liman la yuridu zalika wanda baya so shi a tashi masa ma shi in an tashi ma baya so a tashi zai hana mutane mun gane ko zaka yi masa ne saboda girmama yanzu misali kamar mutum baban sa yazo sai ya mike saboda baban sa yazo kuma ba zai kara wa baban girman kai ba ba kuma wani abu yake yo wani girman kai zai yi dan dan sa ya tashi masa ba wani abin da zai ji haka ne ko to musamman kuma idan yana hanawa ma yace kai ta zauna to irin wannan dan ka tashi masa shi wannan jaiz ne sannan kuma yu'manu alaihi min at-tashabbu abin nan wa yu'manu alaihi min at-tashabbu bil jababira kuma an amintu ba zai kamanta kansa da waɗanda suke masu jiji da kai ba to wannan sai zamanto jaiz to kaga wannan kuma yana da wahalar tantancewa ko tunda abu ne wanda yake cikin zuciya ala ayi halin za a iya fahimta a lokacin da mutum yake inkari idan an san yana inkari in an masa haka to shi wannan ba laifi idan an tashi masa sannan akwai wanda yake nau'i na hudu shi ko mandu ana maso kun ga na farko shine wanda ba a so ayi an hana nau'i na biyu kuma halal ne ko kai ko kar kai abin nan nau'i na biyu shine makruh wanda an kyamaci ayi nau'i na uku shine wanda yake jaiz sannan nau'i na hudu kuma ana ma so ne kai kenan idan kai akwai lada ko wanda nau'i ne kuma shine malam yace huwa an yaquma liman qadima min safar mutun da ya dawo daga tafiya masa oyoyo ya dawo daga tafiya sai abin miki ah kai farka da zuwa a masa maraba farahan bi qudumihi saboda ana farin cikin dawowar sa lafiya li sallama alaihi dan amma sallama a masa barka da dawowa aw yaquma liman tajaddada lahu ni'ma ko misali wani ne ya samu wata ni'ima sai aka ganshi sai a tashi za a masa murna wani abin alheri ya samu aka samu labari sai gashi kuma yazo ah ga wannan yazo duk sai abin miki sai aje gare kai barka mun ji labarin da kaza da alheri da ya samu to Allah ya sanya alheri Allah ya taimaka irin wannan tashin ana so ayi mun fahimta kaga irin sa ne wanda aka yi maka Abu ibn Malik al-bushr aka masa da aljanna da kuma bayan an arabu da shi an sanya su a cikin wani kangi na awaiting trial kwana 50 har da uku to kaga a wannan lokaci da aka masa albushir da aljanna lokacin da ya iso sai aka tattashi aka je zuwa to irin wannan tashin mandubi ne eh li yuhannahu bi husuliha dan a taya shi murna dangane da wannan aw liman asabathu musibatun li yu'ziyahu bi sababiha ko misali wani ne musiba ta same shi aka san wancan kenan musiba ne aka ji labari ta samu wani ko misali a ce rasuwa aka masa ko wata asara yayi ko wani abu dai abin da ba a jin dadi to sai gashi kuma yazo to sai a tashi zuwa gare shi wannan tashin ana maso don yana kara karfafa ƙurul islam yana kara karfafa ukhuwa islamiyya to don haka sai a tashi ko misali mutumin da yazo shi kuma yana neman agaji ya tabo da wani kaya niki ko makamantan wannan duk sai a tashi aje a taimaka masa to wannan babu laifi tashi na agaji na taimakawa na biyayya misali da ne ya ga mahaifinsa ya zo da kaya yana ganin su duk ƴaƴan sai su zabara da ƴaƴa da kan ne saboda shi gaba da su yake hatta kan nan ƴaƴa kuma kaga suna da haƙƙi mai yawa yana da haƙƙi mai girma a kansu to duk sai su tashi domin su je su tallafa masa su karɓi wannan kaya to irin wannan abu ne wanda yake mandubi ana so amma wancan nau'in wanda akasari aka fi saba yi shugabanni idan sun zo ko wani wanda yake wani mai girman kai ya zo saboda babban mutum ne ko yana da wata wadata yana kallon mutane a sheke ya zo ku rabu da shi domin a nuna masa matsayinsa cewa shi ma mutum ne kamar saura mun fahimta in ana tashi masa zai ƙara takabburanci ne ko ba a son mutum ya zama takabburi ba a son mutum a rayuwa ya zama takabburi ana so ya zama to mai saukin hali Annabi sallallahu alaihi wasallam saukin hali ne da shi gashi yafi kowa daraja alal itlaq yafi kowa daraja afdalul khalqi alal itlaq amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin majalisi ku yanga mace baiwa fa mace za ta zo ta yi sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah wani ne ya zalunce ni na kawo ƙara wajen ka sai annabi ya tashi me ya faru a waje kaza ne waje kaza sai ta zo mu je maka ganshi kaga a wajen da sai annabi ya bi ta mace fa kuma ku yanga baiwa yana zaune cikin majalisi sai ta kawo masa kuka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya bi ta sako sako na Madina har aje inda aka zalunce ta annabi bukadinta kuma ya dawo majalisi to akwai saukin halin da ya wuce wannan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon koyi da shi to wannan shine abinda shi wannan malami wato Ibn Rushd ya yi bayani kamar yadda ya zo cikin Tuhfatul Ahwazi na nau'o'in tashi idan an ga mutum kashi guda uku hadisi na gaba shi ma a ƙarƙashin wannan ɗin ne shi ma yana ishara cikin waɗancan rabe-raben da muka faɗa guda hudu wato shi wannan ya faɗa cikin wanda yake mandu ko ala hadathana Muhammad ibn al-Hakam qala akhbarana an-Nadhr قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب قال أخبرني المنهال بن عمرو قال حدثني حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت والحديث محمد ابن الحكم بخاري يشي يلا برتامسو شو كما ينا تشوى النظر يلا برتامسو حديثا شو كما ينا تشوى إسرائيل شين يلا برتامسو إسرائيل أي سنة متنين نمي سباسا إسرائيل أي سنة النبي نيكم سنة النبي يعقوب نشين إسرائيل أدنك سوا إسرائيل قال واتوهك تشوى شيكو ميسر تتن حبيب شيني لا برتامنا شيكو مينا تشوى من حال ابن عمر شي لا برتامنا شيكو مينا تشوى عائشة الطلحة إتتلا برتامنا تاجيو دقا تقرات إتتي عائشة أم المؤمنين الله كارمة يرد قالت أم المؤمنين تكي تشوى ما رأيت أحدا من الناس بان تبقى ونمتن تكي متاني كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم da ya kasance ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kalaman wajen zancensa wato wajen magana wala hadisan ko salon yadda yake yin zance wala jilsatan ko salon yadda yake zama min fatimata sama da fatima ummul mu'minin ba don girman Allah wannan ba soyayya bace wani munafiki ne zai ce akwai wani abu tsakanin ummul mu'minin Aisha da fatima kuma wannan bayan wafatin Fatiman ne bayan wafatin Ali abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin ita ma Fatima ummul mu'minin take ba da labari tace bata taba ga wani wanda ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dangin annabi da yawa sun yi kama da shi Abbas ibn Abdul Muttalib yayi kama da annabi an ce a cikin maza ba wanda ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaman Fadl ibn al-Abbas dan gidan Abbas ibn Abdul Muttalib wan Abdullah ibn Abbas yayi fi kowa kama wasu kuma suna cewa a Ja'far ibn Abi Talib yafi kowa a cikin maza shi dai annabi dangin sa duk suka kama da shi kaga ana magana wanda suka fi kama da shi sosai kaga ana magana Fadl ibn al-Abbas ana magana Ja'far ibn Abi Talib ana magana Ali ibn Abi Talib ana maganar Abbas babansa ibnu Abdul Muttalib wadannan duka sai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan su ba wanda ya kama da annabi kaman Fatima a wata riwaya take cewa wannan hadisin take fada kamar yadda Bukhari ya kawo cikin sahihin sa lokacin da Fatima ta shigo cikin gida tace sai ta ga tana tafiya tace wallahi tafiyarta bata saba da irin salon tafiyar annabi ba hatta irin takun da take irin takun annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha wa anhum ajma'in haka sahabbai babu abin da ke tsakanin sai soyayya Ali ibn Abi Talib ya 32 ya haifa bayan da Fatima ta rasu wata 6 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ta rasu to ya auri mata dan sa na farko da ya so mahaifa shine Muhammad ibn al-Hanafiyya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ana nasabta zuwa ga abin nan yatuman saboda tana cikin kabilan Banu Hanif to ya rasu akan mata hudu ƴaƴa 32 ya haifa kuma a cikin ƴaƴansa yana da Abubakar yana da Umar yana da Uthman a cikin ƴaƴansa in ba kaunarsu yake ba ya sa ma ƴaƴansa sunan waɗannan sahabba yana da Abubakar yana da Umar yana da Uthman kuma suna raye ya sama ƴaƴansa sunan waɗannan sahabbai Allah ya kara musu yarda ba abin da yawan zuwa tsakanin sai soyayya waɗanda suke ƴan dagaji da ƴan fitina munafikai da suke son cusa wata da sisa dan wata manufar su daban sune waɗanda suke yin ƙarairayi su jingina Allahu musta'an wana ummul mu'minina Allah ya kara mata yarda take ambatawa tace ban taba ga wata a cikin mutane wanda tafi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen maganarta furuci kenan wala hadisan ko salon zancanta wala jilsatan ko salon zama ba min fatima sama da fatima qalat ummul mu'minina tace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yaga fatima kad aqbalat lokacin da ta shigo cikin gida duk lokacin da ta kawo musu ziyara fatima take aisha take cewa in fatima ta kawo ziyara cikin gida annabi ya ganta tana tahowa rahaba biha annabi yana mata maraba thumma qama ilaiha sai annabi ya tashi zuwa gare ta annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga ina ga abin nan hamna ce ko in ban manta sunan bintu khuwailid yar uwar matarsa khadija bintu khuwailid annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganta sai tashi yana tare da matarsa yana ganta sai mike sai ce ga wance tazo haka nan in ya ga kawayen khadija yana girmama su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girmama mutane to don haka nan ummul mu'minin aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga fatima ta shigo ta gabato yakan mata maraba thumma qama ilaiha annabi sai ya tashi zuwa gare ta kaga ba ci aka ce thumma qama laha ba kuma duk lafazin da suka zo a cikin hadisan nan wancan na kissan Ka'ab ibn Malik da wannan na batun zuwan Sa'ad ibn Mu'adh da kuma wannan da ke gaba gare mu duka zaka ga ana kawo ila ne ila ila thumma qama ilaiha sai tashi zuwa gare ta shi ya saka aka nau'i da aka ambata aka ce akwai wanda yake mandu mutumin da yazo shi za a masa maraba kaga yanzu ita tamkar bakuwa take tana can gidanta gidan mijinta yanzu ta zo ta to bako ba laifi bane in bako ya zo maka sai ka tashi domin sa ka ce masa sanne da dawowa ai sanne da zuwa maraba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mike zuwa gare ta bayan ya mata maraba fa qabbalaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai sumbance ta wannan yake nuna halaccin wato muharrami zai iya sumbantar muharramarsa musamman uba zai iya sumbantar yarsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sumbance ta sumba irin na soyayya thumma akhadha bi yadiha sai kuma annabi ya kama hananta bayan ya mata marabatin daga bakin kofa inda ya hango ta faja'a biha sai ya taho tare da ita yana rike da hannunta hatta yujlisaha fi makanihi sai ya zaunar da ita a inda yake zaune ma'ana ya zaunar da ita kusa da shi tana zaune maraba da ke maraba da yata maraba da yata kai ne kake ta muzurai ana ka yaya shi annabi maraba yake da su in sun zo maza da mata ayo wa kanat idha ataha annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ita mata kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je mata yana kai mata ziyara gidanta eh dan haka kaza kai ma ka dinga kaiwa ziyara gidan yayanka ka aurar da su sai kai ziyara gidan dan gaisa da su shikenan ka tafi to annabi yana kai mata ziyara shine tace idan annabi sallallahu alaihi wasallam kai mata ziyara rahabat bihi ita ma takan tashi ta masa maraba thumma qamat ilayhi ita ma sai ta tashi zuwa gare shi ta tarye shi fa qabbalathu ita ma ta sumbanci babanta wa annaha dakhalat ala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari ta bayar ita ummul mu'minin Aisha ne yadda suke mu'amalantan juna tsakanin uba da ya to shine shahidin da Bukhari ya kawo shi wannan hadisi a wannan babi wato tashi zuwa ga mutum mun yi bayani ko wa annaha dakhalat ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubiba fihi kuma wata rana Aisha ta shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jinyarsa da aka amshi rayuwarsa a cikin ta sallallahu alaihi wasallam farahaba hakan yana jinyan ya mata maraba wa qabbalaha annabi ya sumbace ta wa asarra ilaiha ta zauna jikinsa sai ya asarta mata magana abin nan Aisha nace Fatima eh sai asarta mata magana mana ya fada mata magana waɗanda ke zaune matansa da suke zaune a wajen ba su je ba wannan ya nuna kenan ashe idan kana tare da mutane da yawa mutum daya idan ka asarta masa magana sauran ba su ji ba laifi bane abinda aka ki shine ku uku in kuna zaune ko uku sai guda bi su yi maganar suro ɗayan bai ji ba shari'a ta hana wannan dan zai tsargo amma idan mutane da yawa ne sai aka asarta guda daya to wannan ba laifi bane to sai ayyas asarta mata magana fabakat da ya fada mata maganar da ba a ji ba sai ta kuka thumma asarra ilaiha sai ya sake fada mata kuma du magana sauran ba su ji ba ya asarta mata magana fa dhahikat kuma tana cikin kukan sai kawai ta fashe dariya kuma fa qultu lin nisa ummul mu'minina aisha tace ita sai ta fada ma sauran matan tace in kuntu la ara ni ko da ina ga anna li hadhihi almar'ati fadlan 'ala an-nisa da wannan matar sai inda ke ga tafi sauran mata kun gane abin da Aisha take nufi tana nufin Fatima lokacin da ta ga ta yi kuka kuma tana kuka kuma ta yi dariya ai abu ne wanda ya saba ko to sai ta ce ni ko da wannan matar sai nake ga tafi sauran mata kamala yanzu kaga fahimtar da ta yi mata ashe ta dauke ta da daraja in kuntu la ara anna li hadhihi almar'ati fadlan 'ala an-nisa ni ko da ina ga wannan matar tana da wata daraja ta musamman sama da sauran mata wajen kaifin hankali abinda take nufi kenan wallahu a'lam yanzu kage kenan har akan kanta kenan haka ne to me yasa ta canje yanzu tunanin nata shine sai tace fa idha hiya min an-nisa sai naga ashe itan ma kamar mu take yanzu ba wai ta maida ta kasa da su bane fa idha hiya min an-nisa sai naga ashe itan ma kamar sauran mata take me yasa tace kamar sauran mata baina ma hiya tabki idha hiya tadhaku sai naga gashi yayin da take kuka kuma sai gashi ta yi dariya wato wannan ai dabi'a ce ta mata yanzu na za su canje yanayi ai mace yanzu za ta dinga firirita tana ce wa mijinta ya sake ta wata ma za ta iya cin kwalarsa yana neman ya fita ta hana shi fita ta kwace kidin motar ta yi ta bala'i amma a lokacin idan ya ce ya sake ta kuma sai ta karaya shi ke jikinta kuma ya lakwai watakila ma sai ta dinga kuka ai haka ya sha faruwa ko to kaga wannan ai ɗabi'ar mata ne namiji baya bai cikin irin haka ba in ya bi layi ɗaya to layi ɗan yake bi ka san shi wani irin ne namiji yana da salaba sama da mace yana jajircewa akan ra'ayi mace ne take canjawa daga wannan ra'ayin yanzu nan sai ta koma wani namiji yana da wahalar rayrashi amma mace wallahi tana sauke rayrashi girman kan namiji ne yake hana shi rayrashi mace amma ba mai saukin ma jan akala kamar mace wallahi yanzu ita da ka kamba mata ka mata dadin baki wallahi sai ka dai labai haka lamarin yake to amma girman kan maza yake hanawa su sai rarashi mata gaskiya na faɗa ko ba ku yadda ba naga duk kowa yana ta muzurai haka ne to shine tace fa idha hiya min an-nisa bainama hiya tabki idha hiya tadhaku to wannan abinda taga tayi ta yana kuka ko sai ta dawo tana dariya shi yasa sai taga ashe duk dabi'ar mu iri daya da ina ga cewa ita tafi mu wani yanayi to amma bata san sirrin da yasa tayi hakan ba mun gane sai daga baya to gashi nan yace fa sa'altuha ma qala laki sai na tambaye ta me annabi yace miki qalat sai Fatima ta ce mata inni idhan kenan ni ai in hanna baki labari ai inni idha akhbartuki idhan labadhira kenan ni ashe in hanna baki labari da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya asarta mun ni na zama to badhira ita ce wanda bata mutumin da baya koyewa sirri alladhi la yaktumu sirra shine badirun wa hiya badira kenan ni nan zama tun wanda baya koyi asiri to me ma'anar muna ci tare da ku annabi ya asarta mu magana ai bai so ku kuji ne kaga wannan yake nuna kenan har ilau ba a san bayyana asirin wani idan ya asarta ma ba a san bayyanawa duk lokacin da kuke tare da jama'a sai ya nemi izini ya ce da Allah ina so zan gana da wani sai ya ja shi gefe sai ya faɗa masa magana to kai da aka faɗa maka malamai suka ce wannan abin da aka ja ka gefe aka faɗa ma suru ne baya halatta ka faɗa sai da yaddar wanda ya faɗa ma dan in ba haka ba dalilin da ya saka ya ce koma gefe haka yake a ka'idar shari'a ko kuma idan yana cikin faɗan magana sai wani ya zo sai ya yi shiru ya daina wannan magana har sai da wannan ya tafi tukunne ci gaba wannan ya tabbatar maka cewa soro ne ba ya san wani ya ji in ka faɗa ka tona asirinsa kana da laifi a wajen Allah ko kuma yana cikin faɗa maka magana amma sai yana waiwayawa yana yi haka yana waiwayawa yana yi yana waiwayawa kenan baya so wani ya zo kusa ya ji magana to waɗannan siffofi guda uku ko bai buɗe baki ya ce maka soro bane soro ne baya halatta kuma ka bayyana masa in ka bayyana to ka ci amana sai dai in ya amince sai kuma in ya zamanto barazanar da ake tsoro ta kau kamar yadda zamu ji cikin wannan hadisi na abinda Fatima ta aikata radiyallahu anha nan kenan ta ki ta bayyana wata riwaya ma kuntu li ubshi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirruhu tace ai ni ko ban zanzan bayyana sirrin annabi ba annabi ya bayyana mun ya asarta mun abu kuma na bayyana فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم يا عند أكا أمشرا يور النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أجو من جنسا فقالت سيتتشي أسر إلي فاطمة كنا سيتفضع أم المؤمنين أسر إلي يا أسر تام مغناني فقالت إني ميت يا تشم وانا جنيا توابزان تاشبا tace abin da ya faɗa min kenan ta zo gaishe shi jikinsa ya so matsanani shine annabi sai asarta mata yace rasuwa zan yi to lokacin da ya faɗa mata haka lokacin kuma ita kadai ce yarsa ya ta rage ƴaƴansa duk sai rasu yana rayi ita kadai ta ga rasuwar babanta to shine tace da ya faɗa mata haka bakaitu fa bakaitu shine sai ne kuka mahaifinta ya ce mata zai rasu ballantana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama faɗa masa aka yi cewa lokaci ya zo aka ba shi zaɓi a masa jinkiri ne ce a ila rafiqil a'la to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kareyarta yadda hankalinta ya tashi a kukan da take yi thumma asarra ilayya kaga wannan yake nuna kenan ashe babu laifi idan mutun ya zubar da hawaye saboda rasuwa da masoyi don annabi bai mata tsawa a kai ba hasali shi karan kansa ma ya zubar da hawaye lokacin da dan sai rasu ibrahim kamar da yazo cikin hadisin abdurrahman ibn auf imam bukhari wal a'imma sai rawaito hadisi thumma asarra ilayya sannan sai annabi saki asarta mun karo na biyun nan fa qala sai yace innaki awwalu ahli bi luhuka a cikin dangi na ke kadai ne cikin iyalai na ke ne zaki fara haduwa da ni ke zaki fara ruskata sai kuma annabi ya faɗa mata haka to shine sai Fatima ta ce fasurirtu bidhalik sai ne farin ciki da haka cewa ashe ni ne zan fara zuwa na sadu da mahaifina shine ta ce wa a ajabani sai wannan ɗaya ban sha'awa shi ya saka nayi dariya kuma rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida kaga ba fita ma daga makoki jijjibi na rasuwar annabi ba wannan shi saka Fatima ba za ka ga hadisi a wajenta ba kaga an rawaito hadisi daga ummul mu'minin abaa daga Fatima radiyallahu anha ba za ka gani ba in banda wannan hadisin wanda ummul mu'minin Aisha ta rawaito daga gareta ai wannan lafazin da annabi ya faɗa mata riwayar Fatima ne amma waye asali ya rawaito Aisha ummul mu'minina ta ruwaito daga Fatima saboda ba fita daga jijjibi ba annabi ya hana a rubuta hadisansa sahabi ɗaya ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As shine ya masa izini ya dinga rubuta wasu daga cikin maganganunsa sai kuma abinda Ali ibn Abi Talib ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya rubuta fikakul asir al-aql wa fikakul asir wanda kuma wannan ba shi kadai ya haddace ba to amma shi an masa izini shi ma ya rubuta wato dangane da diya yadda salon diya yake da kuma ka'ida na yantar da bayi to annabi baya bari a rubuta saboda kada a sami ikhtilati tsakanin rubutun tunda fragments ne an rubuta a jikin wancan bawan an je an ajiye in an ka rubuta hadisi ma ka je ka hada da wannan sai ya tsammata wancan din Qur'ani ne tunda ba lokaci da yake compile din sa ba wannan ya rubuta a allo marubutan kuma suna da yawa wannan ya rubuta a allo wannan ya rubuta a bawo wannan ya rubuta a tankar dibino wannan ya rubuta a jikin fata kowa ya tafi da nasa daban-daban a kai ne yake hade to kaga shi suka ba samu hadisi a wajenta ba hadisi ba so maro rubuta su ba har sai lokacin ma wadannan halifofi sun tafi guda hudu to kun aka dan fara rubutawa an so marwaye tun lokacin Umar ibn Khattab amma ya discourage nan su ya hana saboda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana to shi saka zaka ga wanda suka rarrasu a farko ya kuku wanda aka yi na futuhat ba za ka ga hadisan su ba da yawa cikin sahabbai da yawa yanzu misali kamar insa Abdullahi ibn Suhail ba za ka ga hadisan su ba irin su Abu Hudhaifa irin su Salim Maula Abi Hudhaifa wanda duk suka shahada lokacin futuhat kitalu ahli ridda tun gabanin futuhat din da ake kitalu ahli ridda a gazotul yamama yawanci suka qurwa an samu mutum da yawa wajen guda 300 suka rasu suka shahada a wannan yakin manyan sahabbai manyan almajirai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga hadisan su ba za ka gani ba saboda lokacin ba a fara ruwaitowa ba na Fatima ne kawai ba su ma ba za ka gani ba irin su Ikrima ibn Abi Jahl ba za ka ga hadisan su ba to amma waɗanda zaka gani waɗanda suka samu doguwar rayuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sahabbai ma manya-manyan duk sun rarrasu sai waɗanda suke da ƙananan shekaru ko sun samu doguwar rayuwa to sun za ga hadisan su ya yawaita irin su Abdullahi ibn Umar lokacin da annabi ya rasu yana shekara 20 irin su Abdullahi ibn Abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana dan shekara 12 to haka lamarin yake irin su Anas ibn Malik lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar sa 20 shi ma irin su Abdullah ibn Amr ibn al-As lokacin da Annabi ya rasu shekarar sa 16 abinnan 18 fa abinnan Aisha ummul mu'minin lokacin da Annabi ya rasu shekarar ta 18 kuma duk waɗannan sun yi rayuwa Anas dan Malik shekara 20 amma Annabi ya rasu amma bai rasu ba sai dai shekara 110 kaga sai dai shekara 90 bayan rasuwa annabi to dole a dinga komawa wajensa ana fatawa yana cewa aiko a lokacin annabi ya ce kaza aiko a lokacin annabi ya ce kaza ummul mu'minin shekara ta 18 annabi ya rasu bata rasu ba sai ta shekara 67 Abdullahi dan Umar shekara sa 20 annabi ya rasu bai rasu ba shi kuma sai da ya shekara 83 to shi saka sun yi doguwar rayuwa Abdullahi dan Amr ibn al-As yana dan shekara 18 amma bai rasu ba shi ma sai dai shekara 60 da wani abu to shi yasa sai kai ta gana hadisan su irin su Abdullah ibn Mas'ud duk sun ba tsofaffi wane duk da cewa shi ibn Mas'ud a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana cikin shekara sa 30 da wani abu yana cikin 30s din sa to zaka gaggani irin su Ali ibn Abi Talib za gaggar wayoyin su su Umar ibn Khattab shi kuma saboda mulki amma ko Abubakar Siddiq ba shi da ruwayan hadisai da yawa saboda shekara biyu kawai yayi
kuma a wannan lokacin banda kokarin yaki ba abin da yake yi wasu sun ce mun fasa musulunci tunda annabi ya rasu wasu sun ce ba mu fasa musulunci ba zakka ce ba za mu bayar ba yace su ma je a yake su sannan ga ya karo mawa ana so a emancipation din abin nan kasan Sham to har ya rasu ana ta wadannan abubuwa shi ma hadisansa ba su da yawa amma Umar ibn Khattab da ya samu rayuwa kuma aka samu aka consolidating din power kuma aka samu futuhat manya-manyan super powers aka ci har farsa musulunci ya fadada ko ina ajamawa na shigowa wanda basu san dabi'a basu san rayuwa irin ta zamanin annabi ba sun zo kuma da wasu al'adu waɗanda da babu su a wajen a zamanin annabi dan haka ba a yi tanadin wasu bayanai ba to shi kuma yana ta tattara sahabbai me za ku faɗa dangane da kaza manyan masu ilimi sai ya ce to dan la'akari da hadisi kaza da annabi ya bayani ko kuma ai lokaci kaza wani ya kaza ya faru to za a iya dora hukunci kaza akan kaza la'akari da abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani suna ta ijtihadi da istinbati na fidda ahkam to shi yasa shi mala ga wasu ruwayoyi tattaro da shi to haka lamarin yake wanda duk ya zarge yace ba a runto hadisan Fatima kaza da kaza to ya jahilci ko kuma da gangan yayin runto dan ya kawo shubha a mutane ba ita kadai bane duk sahabban da suka rasu a wannan zamanin ba za ka ga hadisan su ba kuma suna da matukar yawa Allah ya kara musu yarda to wannan kenan na'am sai babi na gaba yace babun qiyamar rajuli lirajulil qa'idi to wanzu mutun ne yazo sai aka tashi mun ji nau'i guda hudu ko to wannan kuma mutun ne shi ya miƙe ga wani shi kuma da yake zaune ga wani da yake zaune shi yana zaune kai kuma kana miƙe ka tsaya qala hadathana abdullah ibn salih qala hadathani al-lays قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا حديث نان إن كنت تشين إمام مسلم يا كاوي تشكين صحيح صار لو نساء ابن ماجة لكسن كاوي شي توجن ليث ابن سعد توجن ابن الزبير توجن جابر أن عبد الله الله تعالى مسير ده Jabir ne yake cewa ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rashin lafiya fa sallaina wara'ahu sai muke salla a bayan Annabi wa huwa qa'idun Annabi yana zaune wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa takbiruhu Abu Bakr kuma yana ji yadda mutane kabbar Annabi saboda ba a ji muryar Annabi saboda jinya faltafata ilaina sai annabi ya dan waiga haka baya ya kalle mu a sahu fara'ana qiyama sai ga mu dukkan mu muna tsaye fa ashara ilaina sai annabi ya mana ishara fa ka'adna sai din muka zauna fa sallaina bi salatihi qu'uda sai muka yi sallah muna koyi da sallarsa qu'udan amma dukkan mu a zaune mu ma falamma sallama lokacin da annabi ya sallame sallah qala sai yace in kittum la taf'alu fi'la farisa war rum kun ku kusa ku aikata irin abin da farisawa suke aikatawa da romawa wancan masu bautar wuta da rana wannan masu bautar yesu almasihu yaqumuna ala mulukihim domin su tsaiwa suke yi a kayan shugabannin su shugaba yana zaune su kuma suna tsaye kai kam a bayansa wa hum qu'udun alhali shugabannin suna tsaye fala taf'alu ku kada ku aikata hakan ji annabi
wa hum qu'udun alhali suna zaune sai yace fala taf'alu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kada ku aikata haka itammu bi a'immatikum ku yi koyi da limamanku in salla qa'iman in liman yana salla tsaye fa sallu qiyaman ku yi salla tsaye kuma wa in salla qa'idan in kuwa yayi salla a zaune fa sallu qu'udan to kuma ku yi salla a zaune shahidi a cikin wannan hadisi shine da yace in kittum la taf'aluna fi'la faris wa rum yaquluna ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu wannan shine shahidin da ya munasaba da ita tarjuma qiyamar rajulin lirajulil qa'idi mutun ya tsaya kai kam ga wani mutun shi kuma yana zaune shi babba ne yana zaune ko kuma kuna mimmiki a bayan sa musulunci bai tanadin wannan ba kaga abin da annabi ya faɗa yace kun yi kusa aiko da kun aikata aikuwa da kun aikata abinda farisawa da romawa suke yi su suna tsayawa ne akan shugabannin su alhali shugabannin suna zaune dan haka yace fala taf'alu kada ku aikata haka kenan irin wannan nau'in tsayawan shi ma baya halatta in suna tsaye ku tsaya in sun zauna kuma sai a tanada muku abin zama sai ku zauna wannan shine abin da shari'a ta tanadi sannan hadithin yana da wani bayani akan fiqhus sala nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya ba rashin lafiyar sa ta ajali bane an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune abubakar yana jiyar da mutane asalin yadda yazo a wata riwaya kamar riwayar muslim da sauran malamai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni abubakar ya ja mutane sallah akai sahu abubakar ya kabbara aka fara sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dan ji kazar kazar din zai iya fitowa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi bai iya tafiya sai mutum biyu suka rike shi daya ta nan daya ta nan ana tafiya da shi aka shigo da shi masallaci har ma kafarsa baya iya step sosai da ita sai ta dinga dan ja haka tana kaman zane a kasa tunda yashi ne masallacin nasu to da aka zo sai aka zaunar da shi a hagun din Abubakar Abubakar na tsaye don haka yanzu Abubakar yana ta daman manzon Allah kenan ko yanzu waye zama liman na'am manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abubakar sai ya ci gaba da koyi da sallar annabi wato annabi ya yi taking over ba tare da an sake wata ikama da kabbar harama ba annabi sai ya taking over na sallah shine yace Abubakar yana koyi da sallar annabi haka yazo a wata lafazi mu ko muna koyi da sallar Abubakar haka yazo a lafazin wato yanzu sai zamanto ana da limamai biyu kenan haka ne ko shi Abubakar shine a tsaye shine kowa yake gani annabi kuma yana zaune shine kuma sallar liman yanzu ya taking over lead na sallar shi yasa ka aka ajiye shi ta gefen hagun din Abubakar kenan ya zamanto shine liman yana yin koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abubakar sannan mutane kuma suna hango Abubakar shi suke jin kabbarar sa su kuma suna yin koyi da shi to a wannan mas'ala shine annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dan yin daya haka shi sa malamai suka ce babu laifi idan har wani arbi ya bijiro mutum dan yayi dan karamin waiwaye a cikin sallah ba laifi bane wannan kuma kafin a bawa annabi mu'jizar sa dan daga baya an bashi mu'jiza yadda bai buƙatan ya waiwaya in zai kalli mutane in dai a sallah ne annabi yakan kalle su ta baya yana ganin su ta bayan sa eh yace fa inni arakum min wara'i zahri aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ina ganin ku ta bayan bayana to wannan aka ce a salla ne kawai kamar yadda wasu malamai suka ambata don wadannan sun ce a kowane lokaci ne a amma wasu kamar Sheikh Nasiruddin Albani da wasu daga cikin magabata sun ambaci cewa a salla ne kawai wannan mu'jiza take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan annabi ya waiwaya kafin wannan mu'jizar ta zan an bashi ita to daga baya kuma sai da aka bashi ita bai da bukata ya waiwaya dan ganin mutane za a bude masa ya iya ganin su ta bayan ba shi yasa kawa taran har yayi haka zai kabbara sai ya ga sahun su bai yi kyau ba sai annabi ya tsaya sai ya juya ya ce ku gyara sahun ku yace ai ina ganin ku ta baya wani da wani da wani sun fuffuto waje ku gyara sahun ku sallallahu alaihi wasallam sannan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara akan cewa su zauna to nan sai zamanto mas'ala khilafiyya bainal ulama malamai sai su kashi a mazahib kaman kashi uku ko sama da haka ma akwai wanda suka ce idan liman yana yin sallah a zaune to wajibi ne kowa ya zauna ya sallar a zaune in ma ya tsaya sallarsa ta baci mun gane wannan misali ahlul zahir sun tafi haka ibn hazm al-andalusi cikin al-muhalla bil athar yayi dogon sharhi akan haka kuma an samu wadansu malamai wanda su ma sun tafi a kayan wannan fahimta akwai malaman kuma da suka ambaci cewa a'a yin sallah a zaune a bayan liman in dai sallar ta su a zaune yake yi wajibi ne amma inda har za a yi sallar a tsaye su ma mu liman yana zaune to sallar ta su dai tana nan mun gane ba kamar wancan ahlul zahir da suka ce sallah bacacciya bane su wannan suka ce eh wajibi ne to amma da zai za su yi sallar a tsaye to babu laifi wannan Ahmad ibn Hanbal yana da wannan tafiya yana da wannan fahimta haka nan Hanaf su ma sun tafi a kayan wannan fahimta kuma ko da a cikin mu'asirai a Sheikh Ibn al-Uthaymeen shi ma abin da ya rajja hakina a cikin wato wannan al-Mumti' shi ma abin da ya ambata kenan ya rajja wannan kalami sannan ko wanda kuma suka tafi akan cewa a'a lokacin da liman ya shiga sallah yana tsaye kana kuma sai larura ta sanya shi ya zauna mun gane lokacin da liman ya shiga sallah yana tsaye kana larura sai ta sanya shi ya zauna to su ma mu za su ci gaba da tsayuwar su ne sai sai kafa dalili ai Abubakar Siddiq ne ya fara sallah ya kabbara ga mutane aka shiga sallah sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya takin oba shine wanda ya zauna yanzu liman ne larurarsa ta sa ya zauna amma asali an shiga sallah ana tsaye shi saka su ma suka tsaya to amma abinda Hanabila suka bada Imam Ahmad ibn Hanbal ma musamman ya bada ansa akan wannan kaulin wanda wasu daga cikin Imam Malik ibn Anas da wasu daga cikin mazhabin Malikiya da wani bangare na Shafi'i akan haka suka tafi to amma shi Imam Ahmad ibn Hanbal ya nuna cewa a'a ba haka lamarin yake ba ai wato inda har haka haka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai musu ishara akan cewa su zauna ba amma tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara su zauna kenan ashe zaman shine wajibi wallahu ta'ala a'lam wannan dai mas'ala ce wanda malamai suka tattauna kowa ya babbaza irin dalilin sa almuhim dai abinda ake bukata wanda da yawa cikin malamai a karshe in an tattauna mas'alar suke nunawa wanda ya san shi limami da ya san wa ajizun anil qiyam ba zai iya tsayuwa ba a sallah to maimakon ya sanya wa mutane suna waɗannan suna bin can wannan sun yi riko da wancan mazhabin wannan sun yi riko wasu suna zaune wasu kuma suna tsaye su ce kowa yana da fahimtarsa to abin da yafi tun farko sai ya sanya wanda zai iya tsayuwa mun gane ko sai ya sanya wanda zai iya tsayuwa wallahu ta'ala a'lam to Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana abubuwan suna da za a gyara suna da yawa kaga tukunne sai an so mu gogewa cross din da yake asibiti cross ne aka yi maka shi ja ma'ana yana symbolizing the blood of Jesus Jesus ya zubar da jinin sa dan ya save humanity dan haka duk wanda ya je asibiti yanzu za a kubutar da shi ne in the name of Jesus da wannan itikadin aka yi kaga sai aka wada irin waɗannan shirgin yana nan da yawa dama waɗanda ba musulmi bane arna makiya kuma musulunci kuma sun san musuluncin muke yi kuma sun san daula muka kafa ta musulunci sune suka kawo mana wannan abin sai suka cusa mana ba sai an tashi ba za a koya ba sai an yi kaza ba za a koya abubuwan da aka ciccusa ai suna nan gyaran a hankali a hankali a hankali indai muka dage policy makers educationists da waɗanda suke in authority suka kimsawa kansu akan cewa za su yi gyara to insha Allah sai aka gaci kai dai ka sani lokacin da da muka yi primary aka yi su secondary ai mata ba sa sa hijabi musisi suke sawa ko musisi malam baba ka san musisi ko musisi suke sawa haka za ga yarinya balle yan matan da in yin class 7 din nan sun zama manya yan mata amma haka za su saka musisi riga ce kawai ake yi kuma nan din su a yanke nan a yanke nan ma haka a yanke kuma iya rabin kasa da gwiwa kadan rabin kofi iya shine uniform din Said Adiko amma kage su a hankali ai an shigar ana saka hijabi ko an samu ci gaba akwai abubuwa da yawa wanda zaka ga yanzu an gyara ba irin yadda yake tsarin dadin ba to a haka irin wannan din ma da ka ambata maimakon kai ka fada a san yaro a victimizing din sa gara mu a matsayin mu na al'umma mu haɗu mu canja policy ai batun education abu ne wanda ya fada karkashin concurrent list ko da a constitution wanda ya fada karkashin concurrent list shi saka a karkashin nasa ne yanzu in ka je Kano duk yara sai sun sa huda har a public schools mu kuma sai mun sa hijabi amma in ka je ka Inugu ba haka ne hannun sa yake ba to abin wanda da mai fara concurrent list kai da mai musa akwai exclusive akwai concurrent akwai residual to wannan ya fada karkashin concurrent list ne wanda the federal the subordinate governments kowanne zai iya policy mu a karkashin mu a state level mu sanya policy mana mu musuluntar da abin ko in har ba haka ba a local government level muna da damar mu kawo policy da zai sweet local government namu a matsayin bylaw kamar yadda muka ce ba mu san a sai da giya ba mu so a kafa dandalin caca ko an yi amana farce yanzu aka yi da kuma sakacin masu hukumar yanzu amma dai mu a ciki an yi gazetin din sa cewa kar ayi to kaga misali mu muna da wannan iko ya fada garkashin residual abinan concurrent list so zan iya yin wani policy wanda ya switching peculiarity din mu da kuma culture din mu da religion din mu sai mu kawo shi mu ce mun kar ai kaza saboda a karkashin sa ne duk yan canje-canjen ma aka yi na kaman saka hijabi kaman separate din har muka gama primary school bencin ya an kawo namiji da mace haka ake yi namiji da mace haka dai ake yi yanzu ko an canza mata daban maza daban so kaga wannan ma canje abin nan ci gaba ne eh to irin wannan din ma hankali idan muna bi bismillah ta'ala sai kaga gyaran ya samu Allah ya samu dace